Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Agustan shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gana da tawagar masu bayar shawara kan harkokin tsaron ƙasa domin tattaunawar neman sulhu da ake ci gaba da yi da ƙungiyar Taliban a Afghanistan, a cewar Fadar White House. Ghana wadda yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen yaɗa labarai suka fitar da rahoton da ke cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu suna dab da cimma yarjejeniya da za ta yanke shawarar zaman dakarun Amurka a Afghanistan bayan kwace kusan shekaru 19 ana tashin hankali a ƙasar. Ganawar ta tafi yadda ake so kuma ana ci gaba da tattaunawa, Fadar White House ta faɗi a wata sanarwa biyu bayan ganawar da shugaban ya jagoranta. Bayan tattaunawa, shugaba Trump ya ce Amurka na duba yiwuwar samar da yarjejeniya da Taliban idan hakan zai yiwu. Dubban matafiya masu shigowa Amurka sun fuskanci jinkiri jiya Juma'a saboda matsala da aka samu ta na'urar ma'aikatan kula da shige da fice. Ma'aikatar shige da fice ta Amurka ta faɗi a wata sanarwa cewa jami'an tana ci gaba tantance matafiya ta hanyar amfani da wata tsohuwar hanya har sai an shawo kan matsalar da aka fuskanta. Matafiya dai sun yi ta kafe hotuna da hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta da suke nuna dogon layi a filayen saukar jiragen sama. Wannan jinkiri dai ya shafi baki ɗaya masu kawo ziyara Amurka da ma Amurkawan da ke dawowa gida da ƙasashen waje. 'Yan sanda a birnin Portland na jihar Oregon ta Amurka na shirye-shirye saboda yau Asabar lokacin da zanga-zangar masu tsauraran ra'ayin fifi ta farar fata za su yi arangama da masu adawa da su da ake kira Antifa a zanga-zangar da za a yi. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya haɗu da shugabannin addinai na birnin da 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin gargaɗin ƙungiyoyin, inda ya ce waɗanda ke shirin amfani da Portland yau Asabar wajen yaɗa ƙidas ta tsana. Ya ƙara da cewa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba a maraba da su. Ya ce dukkan jami'an 'yan sandan Portland kusan 1,000 za su yi aiki yau Asabar, kuma jami'an 'yan sandan jihar Oregon da na hukumar binciken manyan laifuka FBI za su taimaka musu. Zanga-zangar dai ta yau Asabar, mambobin ƙungiyar Proud Boys ta fifita fararen fata ta shirya, wacce cibiyar ƙwararrun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ayyana a matsayin ƙungiyar tsana. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya koma gida daga ƙasar Indiya, inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomin Najeriya sun ba shi damar tafiya ƙasar Indiya domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake yi da laifuka iri-iri da suka haɗa da ƙoƙarin tada hankali da zargin da shi malamin ya musanta. Elzazzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayansa da sojoji. Suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru a shekarar 2015, har mutane 350 suka rasa rayukansu. Magoya bayan Elzazzaki sun jima suna neman gwamnati ta sake shi, wanda ya tilasta magoya bayansa yin zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka, lamarin da ya sa 'yan sanda hana su yin hakan da ƙarfin tsiya. Wani ƙannin shugaban ƙungiyar Taliban Hibatullah Akunzada. An ce yana daga cikin mutanen hudu da suka rasa rayukansu a wani tashin bom a wata makarantar Islamiyya da ke kudu maso yamma a Pakistan. Majiyoyin 'yan tawaye sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa mutumin da aka bayyana da suna Ahmadullah Akunzaka yana jan sallar Juma'a a garin Kutlak da ke yankin Quetta da ke zama babban birnin Balochistan lokacin da bom din ya tashi. Cikin gaggawa babu wanda ya fito ya dauki alhakin harin a lardin Pakistan wanda ya dade da zama maboyin shugabannin kungiyar Taliban da mayakansu waɗanda ke fada da gwamnatin Afghanistan da Amurka ke marawa baya. Wani babban jami'in 'yan sandan Pakistan Abdulrazak Chima ya fada mani ma labarai cewa fashewar bom din ya raunata masu bauta sama da 24.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Baba barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya.
A lafiya kalawa.
Lalle kan aka ce kin alkawari cikawa.
Lalle gidan haka
yake. Mun ci naman sallah, mun ci naman layya, mun ci naman layya har
eh kware ku ai bana mallam alhamdulillah.
Nama. Kaga dai har yau muna kan ci naman sallah.
Kware kin san yanzu gorin zamani kenan ai. Idan ka buƙaci gora abinda ake baka
kenan. Abinda ake baka kenan to da baba da Zainab. Mata a gidan chairman, chair lady.
Haka.
To mun gode ƙwarai da gaske Allah ya maimaita mana.
Gaskiya.
Da fatan dukan masu saurare an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa.
Amin sama amin.
To kamar yadda muka saba a gurguje bari mu nufi zangon gaishe-gaishe. Gaisuwa barka da sallah daga Jummai Linda zuwa ga Galadiman Ningi wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi da iyalansa da Rashida ko dai Rashida ce ko Rashida Shehu da abokan zamanta da kuma Kabomo 84 da fatan duk an yi sallah lafiya sai Sanusi Sale Sunshine AKTH Kano to kome wannan ke nufi dai
ya gane
yawa sai kuma tace wai happy birthday to first lady Bauchi Hajiya Lami to barka da kowace rana ce dai rana cika shekarun happy birthday inji Bature da Malaku Kingsley da Haruna Abdullahi special school management board Bauchi sai kuma Hajiya DJ da Momi Baraya da Malam Garba driver dukan su a special school management board Bauchi gaisuwa barka da sallah ga iyalan baba Yusuf Gudi Adas da Alhaji Abdullahi Jalam da iyalansa sai kuma taya murnar samun matsayin permanent secretary ga Hajiya Karimatu a Kaduna gaisuwa ta musamman zuwa ga Mr. Ibzan Dallagin da Mr. Daniel Dalladi da iyalansa da Mr. Yabani da iyalansa Allah ya sa na fada
ko ya mu samu ya ba
ya ba ni ya ba
to shike da ke bakin ba da
to ni na san maka ka san mu haka daular tace ni da baba
gaskiya
ina shan inuwa daya
Allah sarki
da iyalansa a kafin tafawa sai kuma gaisuwa daga kakaka zuwa Reverend Audu Bakwai baban gida da bawa Umaru da Abubakar Hassan baban Shafi'u
to ni kuma bari mu fairo gashe-gashe na a yau na barkar sallah da farko daga gidan iyalan Abubakar Bebeji wato gidan baba mai fato kenan a Abadan Kumasi da farko gaisuwa na zuwa ga baba Jibrin Abubakar Bebeji da Alhassan Abubakar Bebeji wato Alhaji Alhassan kenan da Amadu Abubakar Bebeji da Yushau Aminu Bebeji da Laminu Abubakar Bebeji sai kuma Abubakar Ridwan Bebeji wato baban yaya take nan da kuma Ibrahim Adamu Bebeji wato Ibrahim Kalon da aka san cike da yawa to wannan gaisuwar barkar sallah ne zuwa gare ku to kuma matasan birnin Kumasi da farko chairman su Awal Alhassan mai lafiya kenan da Tijjani Abubakar Tafida da kuma Muhammad Habibu Gali sai kuma Abba Ababa Suleiman da Alhaji Babakan Kani wato Red Tiger kenan da kuma Nuruddin Abubakar sai kuma Haj Fad Alhaji Saluhu Gemu from London wato wanda ya fito daga London kenan da Muhammad Mansar director da Ofa Saidu Bombo sai kuma Malam Sita Diko daga wato Sawam kenan yana saurari barkan sallah kenan sai kuma Alhaji Misbahu a birnin Kumasi
to sai gaisuwar abari ya huce daga Briska da Maman Sami tana gaida Isha Aliyu da uwar gidansa Shamsiya da yaran su da Nuhu Sama'ila Nazari da Salamatu Dan Juma uwar ango gidan Dan Binni Nasara Malin Fashi da Baba Mani gidan Dan Binni da Leko baban Abisha da matarsa sai kuma yaya kuba uwar yaya da Malam Sallau Musa Tsiga da Momi Tabita Sanda da Esther Irumman da Halima Yunusa Alkasin da Rahila Adamu dan Barmo da Garba mai gaskiya gidan kwara da yaya Agore Baiko Dance da Tamar Daniel Madaki da Halima Ibrahim Madaki da Anti Lare Hamadu da Ibrahim Hussein Idris da Kepas Leka da Alisa Daniel da Basti Daniel da Musa Daniel da Usman baban Salama Tofa da Turai Hamisu da yaya Abu Salibawa da yaya Hannatu Malam Bello da Hawwa Isiya Kumati Akanta da yaya Lami Nuhu Barde da Hannatu Atiku Maman Glu sai kuma Sajen Garba Bundot da Alisa Inuwa Noma da Ayuba Las Limbo da yaya Musa Godi da kuma Andrews Zakayo da mama Esther Maji Dadi da Elizabeth Garba sai Dick da Jimmy Ajayi sai kuma Mr. and Mrs. Isua Tanku da Mrs. Obadiah Doris da kuma Hawwa Bawa Piki Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai
da Sule Baikodas da kuma Yakubu Gida da Bazata dukkan su da iyalansu da fatar an waye gari lafiya.
To sai wannan kuma gaisuwa zuwa ga wato iyalan gidan Wahi Kadir English kenan daga birnin Accra da farko sarkin Hausawa na birnin Accra kenan Alhaji Kabir Wahi Kadir English da kuma saddauna Alhaji Ali Kadir English da Hajiya Halima wato Wahi Kadir English kenan wato ita ce shugaban sashen Hausa na Ghana Broadcasting ko kuma sashen labarai na ainihin gidan Radio Ghana sai kuma Sanusi Ali Ahmed kenan waziri da kuma sarkin Samari wato Alhaji Salisu Maudi sai kuma sarkin musulmin na North American kenan Alhaji Yahuza Papa wanda suka je sallah tare da tawagarsa da wazirin sa Alhaji Hallaru da sallaman sa Alhaji Lawan Maikiri kenan Al-Haddad sai kuma Zakari mai aski shine sarkin askin nan na New York kuma mai unguwar Jerome
amma aski yake
kwarai kuwa
a sana'a shi kenan
kuma gwani ne
a
askin a nan New York
to in ko da je New York sai na nemi shagon shi
yawa
ga yadda ake
kwarai ko zaki ga aski
ake sana'a
sosai ma
yana matura ko bakakken fata kawai yakewa
kowa da zuwa kuma kowa na son aikin saboda ya kai shekara 20 yana wannan sana'ar
ban katse ba kan zari ba zaka ci gaba da gaishe wani ne yaje dan kungiyar zumunta sakataren mu wani gari can kusa da Canada a cikin Canada kai sai yaje yace saboda turawan ba sa harka da bakakken fata ba su wurin turawa ne tsantsa yace ko askin bakin fata ba su iya ba
sha
yace da yaje yayi aiki ya kai shi wurin wata uku to ya zama dole sai yayi aski
haka
to bai iya bari sai ya dawo gida ba ya shigo na Amurka sai yaje wurin askin nan yace da aka mashi sai da ya dawo gida ya saki
yi abu
saboda askin ba su ma iya na bakin fata ba
tunda ma gashin su yololololo da sabbin nan
ba su ma iya na bakin fata ba to kai dai sarkin aski ya iya na bakin fata da turawa
kwarai kuwa dan aski gwani ne yawa to sai kuma wato Alhaji Amuda Komanda kenan wanda ya hatsari a ranar auren dansa to Allah ya bashi lafiya da Alhaji Abdul Latif bus driver da Alhaji wato Sidin Master da Alhaji Mai Kano da Abdullahi sai kuma mai unguwan Yalwa wato Alhaji Sa'alu Maso Kano duka dinsu a New York suka je gida da kuma kaninsa wato Alhaji Malam Maso Kano da Alhaji Misbau wannan gaisuwa ce ta barka da sallah
to da fata an yi sallah lafiya to bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Attahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosol jihar Taraba Najeriya yace gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Abdul Mutalib Mande Magariya da Alhaji Umar mai wankin hula askira jihar Borno sai kuma Ali Rabkara Gashuwa da Muhammad Goni Bukari Taraba sai Iliya Master mai shagon kayan waya cikin tashar mota tela Taraba da shugaban matasa Sile Baban Benson tela Taraba sai Ubale Idris kasuwar buhu mutum biyu Gosol Taraba da kuma Abubakar Kalajanga Jalingu sai Alhaji Mele Yusufari Yobe da Nasiru Uban Shahada Benkebi da fatar duka an yi sallah lafiya an kuma waye gari lafiya
baba kana santin naman sallah sai labaran nan da kake badawa lokacin da muke
haka
da muke
dan holewa da sallah ba yawa
cin tuwon sallah
haka yake to kafin mu zo kan shi wannan labarin wato wani ne kin san lokacin sallar nan aka dan samu wahalan masu fidan dabba to shi wannan aure yake nema aka ke bashi mata menene dalili ina irin kwayoyin nan malan da ake ce ba tramol da sauransu shine abin da yake sha aka ce saboda wannan kwayar da kake sha shi yasa bamu baka yar mu gaskiya abin ya tayar mai da hankali maimakon ya daida sai ya ƙara ƙaimi
akan saboda ya hankali
ya tashi
dan kuma ai shi suna gani ita abinda zai kwantar musu da haka yake
da to shine shi kuma fida yake a lokaci sana'a sa kenan to cikin sallan nan kin san kasuwar su da tashi ne saboda ana da bukatun su to shine saboda ya burge abinnan sirkaninsa a bashi matar shine da ya tashi da safe ya san za a neme shi wurare ba zai zo ba shi yasa bari ya je da safe kin san kuma sai liban yayi yanka sannan kowa ke yanka shi kawai sai dai kama musu sa da suka siya sai ya yanka
kawai
ya fede ya gyara nama gayi nan nama yayi pes a zo a duba lafiya ce ai surkin ku ya zo yayi fida kin ga dai ba a samu layya ba shi kuma wato yana neman ya burge saboda a yasu shi to wannan kika ga ya za a yi
shi ke nan kuwa aure
babu aure
ba aure kwata-kwata
wannan shi ake cewa kazanar abin wasikar ka ta saki ka kawo a sanya maka hannu ka tafi da kayan ka
ke nan shi aka saka
yawa
shi wannan kanan shi aka saka ana sai abinci shi ne Ibrahim Santi ya kai kwasu Santi yana ba da tarihin Sudan
yace ai su dan babbar kasa ki
wai musu ya tuna mun rango ya tuna mun yace wai Sudan abin da ake ci a garin sai a ci da nama
haka
yace
ai alhaji bai shi baba da ba ai
yace ai tsire ne aka ce haka yace gaskiya ke da kike ne yace ko ina ka duba Sudan nama
wato kin san ina cikin magadan nan ne kuma ya tuno mun da wani labari
beren daji
ya kawo abin nan ya kawo ziyara ba beren gida idan ya ga kin san gida kuma soyayyar dama ake yi ba irin ta daji bane kila mushe ne ma
mushe haka ne kuwa
wannan ya ga nama zai je dauka sai beren gida sai rike shi kaka tafi jama'a suna wurin kashe kaza ai zai je sai a rike shi to in jama'a suka watsa sai beren gida ya je dauko nama
Allah ba ya je
ya zo da shi shi su ci wato da beren daji ya ce ji dadi
yace
kai a gida kuna cin dadi amma ba zan babu kwanciyar hankali
to mu Allah babu kwanciyar hankali a kasashen mu baki
da dadi kuma da kwanciyar hankali
kuma dadi da kwanciyar hankali
yawa
to daga Malama Juli ta fara daga bana hadu sabili da haka tilas mu jaburki nan yanzu a madadin
baba ya kuma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
La meilleure musique et les dernières